I got a suitcase, it's empty and wide, packed with the stories I never could hide. A pair of old boots and a half-written tune, chasing the sun but howling at the moon. I got nothing to lose, but that's okay. Nothing to prove, just find my way. The highs, the lows, the in-betweens. Life's a dance, well, we're all machines. I met a stranger who knew my name. The world is just a crooked game. I laughed, I cried, I spilled my tea. The best advice is the one that's free. Oh, I don't need a map. Oh, I'll find my gap. I got nothing to lose, but that's okay. But I'll keep driving through the night. The stars, they wink, they share their gleam. A patchwork sky, a stitched up dream. Go! Da 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 da